Mi sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lefe murya zamani inda muke kan gabar bibiyar wani labari da aka zargin wani matashi ya haura wani gida cikin dare bayan kuma ya shiga aka zargin yayi awan gaba da waya salula wanda kuma al'umma suka ankara da shi tun a wannan waje suka rike shi har ma aka zargin ya karbi sakon farin jini irin na wadanda ake zargin masu dan hali ne lamarin da aka zargin ya ma taba masa idaninsa to amma dai bayan an gabatar da shi a kotun shari'ar musulunci ta cikin birni mai lamba daya dake zamanta a kofar kudu karkashin mai shari'a munzili tanko soran dinki an karanta masa tuhumar ta zargin satar waya da kuma haura gida cikin dare inda ya amsa laifukan to amma sai dai shi mai wayar kasancewar ga wayarsa a hannu ya riga ya karbi wayarsa yace shi baya bukatar sauran shari'a ko dogon zance da wannan barawo illa dai a bashi wayarsa ya tafi dan haka laifin sai rage tsakaninsa da gwamnati ko hukuma tunda dai abinda ake zargin sa da shi wanda kuma ya riga ya amsa abinda ake cewa criminal offense ne a turanci wanda hakan ta sa kotun ta ce to a tafi da shi gidan ajiya da gyaran hali zuwa ranar Alhamis a dawo da shi inda ta danka shi a hannun jami'an gidan ajiya da gyaran halin Alibadawa da kuma zangin Haruna Lakoya dan gwarzo wanda ake wa lakabi da tiritiri sai an yi to amma sai dai inda gidan yake sakar gabanin tafiya da shi wancan gida na ajiya da gyaran hali sai ya sankame ya tada iskokai yana ta bige-bige ya wurkile idanuwansa yana ta juye-juye wanda hakan ta nuna cewar yana alamta ya tada wasu aljanu ne na jikinsa sun tashi to amma dai haka ya ta faman bige-bige a bakin gadirin din da abubuwa na iskokai da aljanu lamarin da ya firgita mutane to amma sai dai su jami'an ajiya gidan ajiya da gyaran halin Alibadawa da kuma zangina Haruna Lakoya dan gwarzan hakan bai firgita su ba watakila ko wasu addo'i ne ko kalasumai domin dai didda aljanin nasa a haka suka kudindine shi kuma suka nade shi suka kai shi wancan gida kuma bayan an kai shi wancan gida shi kadai sai gashi aljanin sun sake shi wanda a safiyar wannan rana kuma ya rinka bin waɗancan jami'ai yana ba su hakuri cewar waɗannan abubuwa fa da ya dama na buri boko ne gangan ne wai langwai ne na sankar a kai shi wancan gida saboda ya dade yana zuwa gidan ya san irin abin da ake ji gidan maza ne zuwa gidan ba dadi wanda hakan ta sa aka gano cewa ashe tun a hannun jami'an yan sanda ma yayi musu wani abu mai kama da irin wannan na iskokan ƙaryar wanda har sai da aka kai shi asibiti likitoci suka yi taimakon ruwa gabanin nan ya farfado ya watsake wanda kuma aka gano cewa akwai yiwuwar wancan din da ya a gurin yan sandan ma duburi boko ne na ƙarya ne aljanin gangan ne wanda hakan ya so ya yi wa jami'an gidan ajiya da gyaran halin amma dai laye tasa ba teken rifi ba suka farke ta wanda kuma yanzu haka tini ya riga ya hau gurbinsa a wancan gida na ajiya da gyaran hali ranar Alhamis kuma za a dawo da shi domin ya karbi hukunci a gaban mai shari'a munzili tanko soran dinki da ke kotun shari'ar musulunci ta cikin birni mai lamba daya a nan kofar kudu Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da FM muryar zamani.